karshen watan Oktoban da ya gabata ne Majalisar Dokoki ta Najeriya ta aiki da dattarin zuwa zauren Majalisar Dokokin Kano kamar yadda ta mika shi ga sauran majalisun dokokin jihohi. Tuni dai Majalisar Wakilai da takwarata da tawon Najeriya bakin su zo guda gabe da sassan da za a yi wa kwaskwarima. Kuma tilas ne sai kashi 2-3 ne wa majalisun jihohi sun amince da gyare-gyaren kafin a tabbatar da su.
Kuma na kallon wannan aiki a matsayin aiki da yake da muhimmanci a gurinmu, aiki da yake da matukar daraja a fahimtar ta da aikin majalisa, dama ce wacce Allah ya bamu mu sanya bakin mu mu bada gudunmuwar mu wajen tsarawa Najeriya abin da za ta yi akan shi. Garo wanda ba mu san iya adadin kusa zamu duba abin da mu muke da ra'ayi akan shi da wani su masa kuma na matsayin ra'ayin su mu ga cewa yayi daidai da wannan abin da aka kawo a jara. In mun ga yayi daidai mu ma zamu ba su goyen baya a matsayin yes. Mun ga bai mana daidai ba zamu ba su goyen baya a matsayin no.
Honorable Abdullahi Ilyas Suryasa kenan dake tsawatar masu rin jaye a zauren majalisar dokokin Kano. Shi kuwa wakilin fage a majalisar Abdullahi Yusuf Ata cewa yake
mun ga sabon abu wanda a wancan lokacin bai shiga cikin abin da muka gabatar ba, indai ya shafi rayuwar mutane wanda zai inganta rayuwar al'ummarmu da addininmu zamu yarda da shi.
Tun farkon wannan shekara ne aka nemi ra'ayin 'yan Najeriya game da sassa da kuma batutuwan da ake muradin shigarwa ko a yi musu kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulkin kasar.
Ina ɗaya daga cikin mutanen da muka je a constituency na Rimin Gada Tofa da Wakin Tofa, muka yi iyaka bakin ƙoƙarinmu muna bi sadara-sadara muna ƙoƙarin wayar da kan al'ummar jihar Kano ko kuma wannan mazaɓa me ake nufi da wannan guri ko menene ra'ayinsu. Mun yi ƙoƙari mun yi wannan abu da Hausa, mutanenmu sun faɗi ra'ayoyinsu inda suke ganin ya kamata su ci su yarda, sun nuna mana ra'ayinsu na yarda, inda ba su yarda ba sun nuna mana ra'ayi. Kuma an ɗauki wannan rahoto wakilinmu ya tafi da shi majalisar tarayya, sun yi da abin da suka yi yau gahi sun dawo mana da shi.
Honorable Shu'aibu Tambayi Doka Dawa kenan wakilinmu Rimin Gado da Tofa a majalisar Kano. Baga jin ra'ayin jama'a, akwai kuma kudurorin da wakilan taron kasar da aka yi suka cimma waɗanda su ma ake so a shigar da su cikin sabon kundin. Honorable Abdul A. Abdulhamid daga Minjibir ya yi tsokaci akan wannan.
An yi taron ƙasa na dubin kundin tsarin mulkin nan, inda aka kawo sharori da yawa, wanda wannan sharori da aka kawo su majalisar tarayya ta zuwa ta tace ta amince da irin wanda ta turo mana din a yanzu. Kuma za mu zauna mai nazarin su don mu ga cewar ina ne al'ummu suka amince da abin da aka kawo, ina ne kuma wanda al'ummu ba su amince ba, sannan mu hukunci akai mu tura mai musu.
Shin ko majalisun dokokin Arewa sun taɓa yin wani zama domin cimma matsaya game da wasu batutuwa da aka bujuro da su a cikin aikin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar? Honorable Hamis Ibrahim shine mataimakin shugaban majalisar dokokin Kano.
Wannan gaskiya ne an yi wannan zama kamar yadda sai da aka yi zama na majalisun jihohi na Najeriya baki daya, kai bayan ma wannan an yi na majalisun jihohi ma na yankin yammacin Arewa. Wanda haka ina tabbatar maka mun yi iyakacin iyawa, mun kuma mun yi aiki mai yawa akan wannan aiki, wanda na tabbatar in Allah ya yarda za mu fito da abin da zai amfani.
Honorable Hamis Ibrahim kenan mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.